sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Mahmud Lalo, yau 7 ga watan Maris din shekarar 2020. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata doka da ta bada damar a fitar da dala biliyan 8 da miliyan 3 domin yakar cutar coronavirus. Matakin fitar da waɗannan kudade na gaggawa na zuwa ne kwana guda bayan da aka samu tabbacin ballar cutar a wata karamar hukuma da ke da tafiyar mintuna daga fadar White House.
My administration has also taken the most aggressive action in modern.
Shugaba Trump kenan yake cewa gwamnatinmu ta dauki tsauraran matakan da ba taba ganin irinsu a tarihin wannan zamani ba domin kare Amurkawa daga cutar coronavirus. Zai dai ayi amfani da kudaden ne wajen kula da masu dauke da cutar da gudanar da binciken neman makaranta domin tallafawa kananan hukumomi da na jihohi wajen yakar annobar. Daga cikin kananan hukumomi akwai Montgomery a jihar Maryland da ke gefen birnin na Washington, wacce ta sanar da ɓullar cutar a ranar Alhamis, inda har gwamna Larry Hogan ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da aka samu mutum uku ɗauke da cutar, waɗanda suka dawo daga wani balaguro da suka yi zuwa wasu ƙasashen waje da ba faɗi sunayensu ba. To hakan dai na faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da rahoton cewa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaɗuwa a duk faɗin duniya. Kiyasin hukumar ya nuna cewa adadin waɗanda ke ɗauke da cutar ya doshi mutum 100,000. Bayanai sun nuni da cewa an samu sabbin mutum kusan 2,746 da suka kamu da cutar a ƙasashe da yankuna 47. Hakan ya sa babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan yekuwar.
Every country needs to be ready to detect cases early.
Ya ce akwai buƙatar kowace ƙasa ta zauna cikin shiri domin iya gano cutar da wuri, a keɓe waɗanda suka kamu da ita, a kuma bi diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da su, tare da samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya domin a kauce wa yaɗa cutar a wuraren kiwon lafiya da cikin al'umma. A shewar Tedros, takaita yaɗuwar cutar zai taimaka wajen kare rayuka a kuma samu ƙarin lokaci wajen neman rigakafin cutar. Yana mai cewa za a iya kwashe watanni ko sama da haka kafin a samu makaranta. Rotani na nuni da cewa wani babban jami'in sojin Iran na yaɗa wata jita-jita kan cutar ta coronavirus, wacce ta halaka mutum sama da 100 a ƙasar, ciki har da mai baiwa shugaban addinin ƙasar shawara baya ga mutum sama da 2,500 da suka kamu da cutar, a cewar jami'ai. Hussein Salami, wanda komanda ne a dakarun juyin juya halin ƙasar ta Iran, na ikrarin cewa cutar ta coronavirus ƙwararru ne Amurka suka ƙirƙire ta, ikirarin da ya saba matsayin da masana suka ɗauka ta cewa babu wata hujja da ta nuna bil'adama zai iya ƙirƙirar wannan cuta. Shi dai komanda na Iran bai kafa wata hujja da ta gaskata irin wato ikirarin nasa ba. To hukumomi a kamar kuma sun ce matakan da suka ɗauka tun bayan ɓullar cutar ta coronavirus a China ne suka sa aka samu damar gano mutum na farko da ke ɗauke da cutar a ƙasar. A jiya Juma'a, jami'an lafiya a kamarin suka bayyana cewa an samu wani bafaranshe ɗauke da cutar bayan da ya isa ƙasar a ranar 24 ga watan Fabrairu. A cewar ministan lafiya Manawadu Malachi, ba tare da ɓata lokaci ba aka keɓe mutumin mai shekara 58 a wani asibiti na musamman da ke birnin Yawunde bayan da aka yi tarabbabin yana ɗauke da cutar. Malachi ya kuma kira ga al'umma ƙasar da su kwantar da hankulansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Afghanistan sun ce akalla mutum 32 ne suka mutu, kana aka raunata wasu 60, bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro da ya samu halartar manyan 'yan siyasar ɓangaren adawa a Kabul. Shaidu sun ce maharan sun buɗe wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Karim Khalili yake gabatar da jawabinsa a wajen taron, wanda aka shirya domin tunawa da mutuwar wani fitaccen ɗan siyasar ƙabilar Hazara na ɓangaren 'yan Shi'a marasa rinjaye. Taron, wanda ake nuna shi kai tsaye ta talabijin, ya nuna lokacin da Khalili dake jawabi ya arce yana neman mafaka tare da wasu jama'a a lokacin da maharan suka bude wuta daga wani gini da ake kan ginawa. Rotanni sun ce daga cikin wadanda suka mutu har da mata da ƙananan yara, yayin da jami'an lafiya ke cewa ana fargabar adadin wadanda suka mutu zai karu. Sai dai ma'aikatar cikin gidan a Afghanistan ta ce jami'an tsaron ƙasar sun yi artabu da 'yan bindigar sun kuma kashe su baki daya. Ƙungiyar da ke sa ido domin kare haƙƙoƙin bil'adam a rikicin Syria, wato Syrian Observatory for Human Rights, ta ce matsaitsagaita wuta da aka cimma tsakanin Rasha da Turkiya a yankin Idlib na tafiya ba tare da wata tangarɗa ba. Bayanan yana nuni da cewa, wato rahotanni sun nuna cewa ba a ga jiragen yakin Syria ko na Rasha suna shawagi a yankin na lardin Idlib ba. Gabanin wannan shiri na tsagaita wuta wato ya fara aiki tsakanin daren jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Don't
kishin baba a ku jam jam
lalle kan
jam ai mun yi ba to tun da lokacin abu aka ce ayi shi mun yi bakon dan fulani zabili da haka dan fulanin gombe ta da haka dole mu rera waka mu
kwaran kuwa mu mun sharan fage kenan
mun sharan fage
ai
barka da dawowa hutu
yawa
to kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da wadannan gaishe-gaishe da suke hannuwan mu zamu fara da mika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa zuwa ga abokin aiki mu wakilinmu dake birnin Yamai Suleiman Mumuni Barma wanda kanwar mahaifiyar ta rasu Hajiya Fatima Said Abdullah ta rasu ne ranar Laraba da magaram to Allah ya ji kanta da rahama
amin
muna kuma mika gaisuwar ta'aziyar a bare huce ga iyalan Reverend Umaru Oroji Suleimanu daga jamhuriyar Niger shi ma domin rasuwar matarsa ita ma ta rasu ne a cikin wannan makon muna kuma mika gaisuwar ta'aziya da jajintawa ga abokin aikin mu dan jarida ma'aikacin Radio Nigeria a Bauchi Nura Bashir Fago domin rasuwar ɗansa Ibrahim Nura Fago sakamakon wata gobara da ta laƙume gidan shi da kuma sanadin rasuwar ɗansa a wuntin dada dake cikin garin Bauchi Allah ya ji kaman mutan duka mu kuma kyautata namu ƙarshen
Amin summa amin.
To daga nan kuma sai gaisuwar fata alheri ga Hajiya Sa'a mai fura aljanna a birnin New York.
New York City.
Hajiya fura aljanna.
Faratun layi.
Faratun layi.
Da Baturiya ta shafi ranki.
Da Baturiya ta shafi
ranki. Faratun layi.
Ai kuka ne da ya shafi ran nan kullun sai ya aiko min da sako ya ce kin manta ki aiko min da lamba Hajiya Sa'a. Nje sai fura yace kullun ina tunanin furan na ai fura tana kayatarwa
to shike da
to muna kuma mika gaiso fata alheri ga gomma matan mu kenan a binnin kuma sai na kasar Ghana da fatar ana nan lafiya
insha Allah
to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan Musa Koli domin auren ƴaƴansu Taitu Salman Kure da Burja Musa Adamu Koli waɗanda za a daura wa aure a yau Asabar da karfe 11 na safe a majami'ar Ikwa Kwakure karamar hukumar Kankara sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi Lazarus Sule Hanakuka domin auren yarsu Halima Lazarus Sanakuka wadda ita ma za a daura mu aure a yau dinnan a Zankuwa Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare
to sai kuma wannan muna mika gaisuwan barka da kuma wato jaje zuwa ga Alhaji Ali Abbas wanda aka fi sani da Ali Ghana a garin Mubi dake jihar Adamawa Najeriya tare da iyalansa baki ɗaya na karuwan M2 da ya samu wato tagwaye ne Allah ya bashi
to Allah raya
kuma ya aka yi suna an samu Alhassan da Husaini to amma kuma abun dan damuwa da aka samu shine Alhassan ya koma
Allah sarki
wato saura Husaini kenan don haka muna roko Allah raya Husaini sannan kuma Ali Ghana wato mazaunin Garbubi kenan da uwar gidansa muna ba ku hakuri da wannan rashi da kuka yi kuma kace kana gaida Alhaji Habibu mai zare sabon layi Mubi da Mamsa dan mai tafi sabon layi Mubi da Alhaji Sani Afamata mai fata Mubi da kuma Alhaji Isa Nasir mai fata Mubi sai kuma yayanka Alhaji Lukman Abbas da kuma Alhaji Baba Shaibu Abbas sai kuma Alhaji Aminu Boya ko kuma Alhaji Aminu Sani
to wannan wasika ta biyo ta hannun abokin aikin mu ne Suleiman Mumuni Barma daga jamhuriyar Niger daga Alhaji Ila babban katami Gundumar Buza Jamhuriyar Niger bayan da ya gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa da waɗansu mu da ya ambaci sunayen mu muna godiya kwarai da gaske yace yana mika gaisuwa ga mai martaba sarkin Buza da Hamidu Kalalabuwa da Iliya mai kanti da shayi garkin daura da Hajiya Amina mama matamaye Allah ya sa na faɗi matamayen nan daidai
amin
da fatan an tashi lafiya sai wannan wasika da ta fito daga hannun Haruna BBY Tarmasuwa wanda yake gaida mai girma hakimin Udubo Alhaji Aminu Muhammad Malami da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Dr. Alhaji Bello mai maganin gargajiya kuka bakwai Allah ya sa haka ne kuka bakwai ne da Alhaji Sule na yashi Bajoga da Dr. Useni mai maganin ciwon hanta Zindiwa da mai girma sarkin Zindiwa Alhaji Salim Muhammad da Halliru Allah ya sa Zindiwa na haka ake kiranta, da Babayo Sabon Layi Tarmasuwa, da Muhammad Ashiru na Salla dan Liman Tarmasuwa Sakno daga tsofaffin masu sauraron ku Alhaji Haruna Bibi Wai Tarmasuwa da Malam Alasan na Abba Lafiyan Bare-bare.
To sai kuma wannan sako da ya fito daga Baba Umatu mai addu'a jihar Katsina, ya ce da Allah fili a bar ya huce ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga, da farko ya ce Yasir Badamasi mai addu'a, da Abdullahi Laki Funtuwa, da Usman A Bello wato Bunkari, da kuma Usman Manika mai ruwa Funtuwa Road, abin nan wato mai ruwa Road kenan Funtuwa. To sai kuma Mani Abdullahi Buti Difan jihar Niger wato jamhuriyar Niger, da Haruna Abdul Mumin mai Gwado, da Iliyasu Kedi wato dan Bushiya, da Arma Magaji Niger, sai kuma M Baban Yusra Gusau, da Abubakar Lawal Abubakar Daura wato ya debo sunaye
ga
kin ga mun yi goma ko kuma bar mu mai dozin tunda za mu mai dozin bari mu bakai daida Abba bin Baz Unguru da kuma Salihu Bala Zango saboda duka kuma ya gaida
ai kai dadi na kirki gare ka akwai na goma akwai kirki
Allah sarki
yo inda amma ta tashi yo ba za mu gaida kowa ba ya cika takarda to duk wanda bai ji sunan shi ba sunan shi na wannan takardan
da wannan takardan
na goma ne bai karanto ba
an yi dozin dai
to ka kokata an yi kokari to bari mu rufe wannan babi da gaisuwa ta musamman ga injiniya mai gero makiri mun ga sakonnin ka na gaishe a bari ya huce muna kuma godiya da fatar an tashi da ya
jigita pula kunan sembe ne wani pulo tuta wani pulo sakira be onani
babban bako a wannan zauren ina sunan malami
sunana Mahmud Ahmed Usman ni mutumin Gombe ne
to me kawo malam Mahmud DC
na
mun gode da ka ziyarce mu da farko dai na san daga New York kai shigo nan mun kuma ji dadin kasancewarka da kuma gudunmuwar da ka bayar a shirye-shiryen mu musamman shirin yau da gobe da aka kai tsaye yau kuma ga ka zauren a bari ya huce
wallahi ina mai farin ciki da zuwa wannan sashen Hausa na muryar Amurka, saboda tun ina karami kullum buri na shine naga na samu kaina a cikin wannan zauri.
To mun ji dadi da Allah ya baka ikon wannan ta kasance ziyara ka ta farko a wannan wuri.
So sai ma kuwa.
To ya kaga na farko da ya kaga DC
gaskiya ya bani sha'awa. Dalilin da yasa na ce ya bani sha'awa ba kaman birnin New York ba. New York akwai tarin jama'a
kamar Lagos yake.
Kamar Lagos yawa.
Akwai cikosan jama'a, akwai jama'a.
Yawa, wanda da nazo nan kuma naga mutane ba kaman yanda na gani a birnin New York.
Aiwa, can wayancan yan kasuwa ne, nan kuma mu ma'aikatan gwamnati ne galibi.
So sai ma kuma naga alama.
Ban saba dai wannan bangaren da kazo, ba abinda zaka gani sai ofisoshin hada-hada ayyukan gwamnati.
So sai ma kuma.
Nan kaga ga kanan ga majalisar dokoki, ga kanan ga nan ga ma'aikatar ilimi, ga ma'aikatar kiwon lafiya, ga ma'aikatar
harkokin
noma da dai sauransu ga su nan
ka
miƙe.
Da gidan shugaban ƙasa ma gaba-ɗaya.
Haka da shugaban ƙasa. Kamar yadda muka saba a wannan zaure, na tabbatar kai ma kana da jerin mutanen da za ka so ka miƙa gaisuwarka kai tsaye.
Sosai ma kuwa. Gaisuwar a bari ya huce, daga farko dai zan ina gaida mahaifina wato Alhaji Ahmadu Usman da kuma mahaifiyata Hajiya Zainab, sannan sai abokanaina na yaranta, akwai Salisu Usman, akwai Murtala Haladu wanda muka fi saninsa da Barista Daddo, akwai Hashimu Musa da kuma Dr. Hassan Musa, sai Dr. Sani Kabir, akwai Dr. Ado.
Wace zaraba kake tafi da ita ga abari ya huce?
Gombe
akwai Fulani.
Sosai ma kuwa, an yi ba Fulani ne.
Da an shi ne, na ce akwai Fulani yanzu suna ta zan kafa ku, yau kun zo ramawa da bakin ku.
Sosai ni tun da kika taɓo Fulani, to labarin da zan baki ma zan taɓa ku ne, ku mutanen Jos.
To.
Wato akwai wani labari da malaminmu lokacin muna makarantar secondary. Ya ba mutum.
Kace Jos kai makaranta?
A'a, na makaranta a Azare ne.
A'a.
A kwalejin
Tarayya. Ta Azare.
Ta Azare.
Eh.
So akwai wani malaminmu dan Jos ne yake ba mu labari. So kin san Hausan? Hausan ku da sauki. Yana yawan waki wanda na ga. Hausan kin ya riga ya
ta nuna ta tafafa fullata din Gombe. Tafafa fullata din Gombe.
Ah, so zai ma ku.
Ta nuna.
Wannan kan na waki gari.
Na karba.
Wato akwai wani labari ne wanda shi ya bamu. So yanayin Hausan san shine yake bamu dariya. So shi sa koyaushe in ya shigo zai koyar mana, zaki ga ajin ya cika.
Na bada dariya.
Yawa, ko wanda ba ma za
ba daukan darasin suke ba.
Darasin da za su zo su sha dariya. Wato labari shine wani lokaci yake bamu, yake cewa lokacin yana jami'a. Jami'ar Jos kenan. Yake Jos. Amma zan yi irin magana sa saboda. So sai yake ce mana wata rana sun fito daga lecture, sai wasu ƴan mata guda biyu ƴan ajinsu suka ce ya zo ya raka su mana cikin gari. So da suka shiga cikin gari ya ce ƴan mata wannan, sai muka shiga supermarket. ƴan mata wannan ɗauki biskit. Dauki shingam. Dauki wannan.
Ko me rabne ko me yango ne ba zani ba.
Sai ce sai gashi sun cika babban basket wannan.
Malamin kina bashi da naira.
Su cika babban. So sai aka zo aka kirga kudi, ana kirga kudi kudi 15,350. Ta biya mana mana. Yace cash. Ai ban fito da kudi ba saboda na dauki azumi. Sai na nufin ya dauki azumi ke. Sai
ta yi sauri. Da magana ne saboda ba abin da zai saya bai saya abubuwa da baki.
To sai suka ce to shikenan sai suka biya. Muna tafiya wannan ashe yan mata wannan sun dauki ice cream suna sha. Sai yawo ya zo mini wuya nan modok. A ta yau ya zo wasa wuyan wa ɗauk.
Kuma an ya ce musu yana azumi. To ya za a ke
nan. Sai suka ce ah then ko ba za ka dan sha ice cream bane gashi mu. Sai ice cream sai ya manta musu ƙarya sai karbi.
Ice cream ya fara sha. Ai sai ta ba ruwa ake.
Ai ruwa shi ke nan suka ce masa ah then ba ka ce kana azumi ba yace kash ada ma azumin na dauke shi da shaka shaka.
Yanzu
da da a san ya kare da da a fito
shago ba zai biya kudi ba ba zai biya kudi ba to kinga mutanen ku kenan na taba tun da ni ma kin tabo ni to da mun gode
Mahmud Ahmed Usman
da kuma
Baba Yakubu Makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
to ayo te na Africa full bele dine di tenango no de full bele fere fere
kala sangare ko na kullo hahir na Africa sangare misalmi ni on
kala sidibe ko na kullo berani wal wasallo sidibe on jahama
kala diyalo
Jakite misalmini on Cameroon na ho di fulbe bana fulbe gosi en aku ende wedi en
Cameroon na ho di fulbe bana fulbe mai jangana jage kilwe en
eh Baba sa du Cameroon jangana ji asli am jangana ji on jama
shan shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
da kaɗe-kaɗe da sauransu a shirin.